Gwamnatin jihar Borno ta ce ta kebe naira biliyan 2 da biyan ma'aikatan jiha da kuma kananan hukumomi wasu hakokinsu, kamar da kudin hutu da kudin barin aiki da kudin fansho-fansho da ma wasu hakokin nasu da ya daɗe a makale. Shugaban ma'aikata na jihar Borno Barista Yakubu Kanni da shaida manema labarai hakan a garin Maiduguri ya ce yanzu hakan gwamnatin ta rigara ta kebe waɗannan kuɗaɗe, kuma ya ce gwamnan jihar ya ba da izinin biyan waɗannan kuɗaɗe ga ma'aikatan jihar da ma na kananan hukumomi, da ya ce yanzu hakan sun shirya tsak kuma waɗannan kuɗaɗe suna nan a ƙasa. Kuma an ma kafa wasu kwamitoci guda uku da su tabbatar cewa an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗannan ma'aikata. Barista Yakubu Bukar din ya ce duk da irin wannan matsanancin tattalin arziki da ake ciki da ma irin matsaloli da ake fuskanta a jihar na tashi-tashin hankula, daidai da wata ɗaya jihar Borno bata fasa biyan albashin ma'aikata ba, kuma har yanzu za su ci gaba da tabbatar cewa an biya kowane ma'aikaci haƙƙin shi a duk lokacin da wata ya ƙare. Ganin cewa jihohi da dama na kukan rashin kuɗi, wani lokacin hasken gaza biyan albashin watanni da dama, ko ta ina ta gwamnatin jihar Borno ta samu wannan kuɗi? Ga dai abinda Barista Yakubu Bukar din ke cewa,
wannan kuɗaɗen da mai girma gwamna da gwamnati ta fitar don a biya wannan haƙoƙin, an samo su ne daga wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta jihohi wanda ake kira bailout fund na kwanakin ba. Sannan kwana-kwanan nan kuma akwai wata kuɗaɗe kuma da aka samu wanda ake cewa Paris Club Fund, shi ma an rarraba jihohi a matsayin basu ganda da aka ɗauka aka basu, amma aka zo ga cewa za su an biya fiye da abin da ya kamata. So shi ne aka mayar musu da wannan kuɗaɗen. Wannan kuɗaɗen ciki mai girma gwamna da gwamnati ta ba da izini a biya daga wannan biliyan ɗaya ɗin. To kuma kuna labarin ga shi wani kwamishina na local government ya yi magana ta ɓangaren ministrinsa cewa a cikin wannan kuɗin kuma mai girma gwamna ya sake ba da umarni ta ɓangaren gwamnatinsa cewa local government ɗin akwai kasonsu a cikin wannan kuɗi na bailout ɗin. To a ciki a ɗauka biliyan ɗaya na naira su ma a biya fenshina na malaman makarantar primary da ke local government, sannan kuma ma'aikatan local government wanda suka yi retire, to akwai su da dama su ma ba su samu haƙoƙinsu na gratuity ba. So ma'ana yanzu naira biliyan 2 kenan za a bayar a biya da committee guda uku da za su biya wannan kuɗaɗe ɗin wa pensioners gaba ɗaya na jiha da local government. Abin da mai girma gwamna da gwamnati suke tabbatar da cewa duk wani abu da ya zama haƙƙi ne na ma'aikata ko pensioner an tabbatar an ba su wannan haƙƙin.
Shi ma shugaban kungiyar kwadugo na jihar Borno Comunitatis Ali Abana ya shaida mun cewa suna sare da wannan labari.
Shi gwamnan Honorable Kasim Shetima, gwamnan jihar Borno, ya riga ya bada umarni sannan da kwana kadan workers da ya zo ma jin daɗi wannan kuɗin futu kuma da biya wannan kuɗin salama wayanda suka yi aiki da suka bari. Amma mu kuma kwado su gabanin kwadogo muna gaya musu cewa duk wanda ya kai shekara 60 kuma da aikin da ya kai shekara 35 ya kamata ya bari, domin in baka bari ba kana cin kuɗin da za a zo a yi salamanka da shi.
Duk da cewa mafi yawan ma'aikatan jihar na darawa ne game da wannan sanarwa, sai dai wasu a wani ɓangaren na ci gaba da jan hankulan gwamnatin ne kamar haka.
Sunana Comrade Baba Muhammad, ina Housing Corporation. Gaskiya mai girma gwamnan Borno ya taka rawan gani, amma kuma har yanzu da sauran rina a kafa. Amma dan Allah dan Annabi su juya su kalli sauran ma'aikata ƴan uwanmu wanda suke fara satar din nan, su ma a samu a dadada musu ransu. Suna da mata da yara, yau rayuwa ya shiga halin kaka ne kaka.
Har yanzu dai gwamnatin na ci gaba da tantance irin waɗannan ma'aikata, da ku a lokacin da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima yake karanta kasafin kuɗin bana a majalisar dokokin jihar Borno, ya ce da majalisar cewa an gano rarar miliyoyin nerori sakamakon wannan ci gaba da tantance ma'aikata da gwamnatin ke yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.